وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا يمتنا شرين دا هدو غواتن سفر هجر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دا مكة زوا مدينة دبو دا دا دري هدو دا أربعين دا شدا ودا تيدي دا شرين دا ترى غواتن تقوس ميلادية تدبو بيو دا شرين دا هدو كما لين دا مكساب هدوى وانا مصلاة مي البركة مسجد البخاري لكي تكون وانا انقوى مي البركة تتدو مالكي أتكين برنن كانو domin ci gaba da karatu a cikin littafin Mukhtasar Zadul Ma'ad, littafi ne na babban malami Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, wanda Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ya takaita shi cikin mujallaji guda. Wannan kuma shine darasi na 39. Muna kuma cikin bayani dai game da irin aikin hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Bayan mun ji cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanka abin hadaya, wani ya yanka da hannunsa, wani kuma ya wakilta a yanka, to daga nan kuma Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo mai aski, wato ya kira Ma'mar ibn Abdullah ibn Nadla ibn Auf al-Qurashi thumma al-Adawi, yazo yayi masa aski, inda ya fara aski bangaren su madama da ya aski manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bawa sahabbai na nan bangaren su raba, sannan aka sake aske bangaren hagu ya bawa Abu Talha al-Ansari yace ya raba. To bayan nan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a ga masu aske kansu gaba daya aikin haji, ba masu saisaye ba, inda ya musu addu'a ta jin kai da rahmar Allah sau uku, sannan kuma aka yi wa masu saisaye addu'a sau daya. To daga nan ne kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ainihin wato hau a bar hawarsa ya tafi Makka domin yin tawaful ifada. Bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tawaful ifada, sai ya sake dawowa garin Mina domin karasa jifan da zai yi na jamrori ranar 11, 12 da kuma 13 ga wata. Bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama jifa, to sai kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake dawowa garin Makka, inda anan kuma ya ainihin wato yi dawafin bankwana. To daga dawafin bankwana ne kuma Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kuma kama hanyarsa ta komawa zuwa gida garin Madina. Zamu tashi faslun, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Faslun, mala yace ga wani fasali. Qad tadammanat hajjatuhu sallallahu alaihi wa sallam sita waqafatin lid-du'a, lallai ga duk wanda ya bibiyi wannan karatu na aikin hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, to zai ga wannan aikin hajji ya kunshi wurare guda 6 da manzon Allah ya tsaya yayi addu'a. Sai ka kiyaye wurare guda 6 dukkanin su Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tsaya yayi addu'o'i, ala safa wal marwa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun ji cewa da ya hau kan dutsen Safa da kuma dutsen Marwa ya tsaya a kansu ya dade yana yin addu'a. Wa bi Arafa, wuri na biyu, manzo Allah ya tsaya a tsayuwar Arfa yayi addu'a yanda ya kamata. Wa bi Muzdalifata, wuri na uku, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a a Muzdalifa. Wa inda al-jamratil ula wa inda al-jamratil thaniya, haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ainihin wato addu'a wajen jifa na jamra wato ta farko da kuma jamra ta biyu. Kaga wurare 6 kenan: Safa, Marwa, Arfa, Muzdalifa, Jamratul Ula, jamratu thaniya wayannan dukkanin su an ruwaito a wato hadisai ingatattu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a waɗannan wurare yayi addu'a wa khataba bi minan khutbatayn sannan mun ji cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wato khutba har guda biyu a Mina yawman nahari wato yayi khutba ranar babbar sallah wata qaddamat wannan bayanin ta ya gabata wasaniyatu khutba ta biyu kuma fi ausadi ayyami tashrik a cikin wato ranakun tashrik a tsakiyar su ya ranakun tashrik shine 11 12 13 to ranar 12 ga wata shine ausada ayyami tashrik nan ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ainihin wato yi huduba wasta azanahu al-abbas sannan mun ji cewa baffansa al-abbas radiyallahu an ya nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yabi ta bi makka ya bashi dama yayi masa izinin ya dinga kwana a garin makka layali yaminan a dararen da ake kwana a Mina min ajali siqayatihi sabida shayar da alhazai fa adina lahu kuma manzon Allah yayi masa izini a kaida dukkan alhazai za su je su kwana a garin Mina ranar 8 ga wata za su kwan a Mina su wayi gari 9 ga wata su tafi Arfa in suka je Arfa za su dawo daga Arfa su kwana a Muzdalifa garin ya waye ranar 10 ga wata za su sake dawowa Mina za su kwana 10 ga wata 11 ga wata 12 ga wata har zuwa 13 ga wata to waɗannan kwanan Minan Al-Abbas baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya nemi manzon Allah ya bashi izinin shi zai zo yayi dukkan abin da zai na ibada da ake a Mina amma zai kwana ya dinga kwana wato zai dinga komawa garin Makka yana kwana sabida me sabida akwai aikin da yake yi na siqaya siqa wato aj'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil haram kaman amana billah wannan aiki ne mai matukar falala kula da alhazai ko shayar da alhazai to a wannan lokacin ko a wannan shekarar wanda ke rike da wannan kujera ko mukami na siqayatul hajj al-abbas ne da aka kaga in ya kwana a Mina to ba zai samu damar yin wancan aikin ba da aka yi nemi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya bashi izini in ya zo ya gama abin da zai a Mina zai koma garin Makka ya kwana a can saboda wannan aiki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya bashi izini wannan hadisi Imam al-Bukhari ya ruwaito shi hadisi na 1634 da kuma hadisi na 1745 Imam Muslim ma hadisi na 1315 hadisin Ibn Umar radiyallahu anhuma wasta'adhanahu ri'a'ul ibn fil baytutati kharija minan 'indal ibn sannan makiya ya raquma su ma sun nemi izinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ba su dama su dinga kwana a wajen Mina wajen raquman su saboda in suka taho suka kwana anan to raquman su babu mai kula da su raquman su babu wanda zai tsare musu su da haka sai suka nemi izinin annabi sallallahu alaihi wasallam in suka zo Mina suka yi jifan su to in lokaci yayi a ba su dama su koma su dinga kwana su ba a cikin garin Mina suke kwana ba suna kwana a wajen Mina saboda raquman su kuma su ma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi musu izini fa arkhasa lahum manzo Allah yayi musu sassauci an yarmulu yawman nahri yace su zo su yi jifa ranar sallah thumma yajma'u ramya yawmaini ba'dahu sannan manzo Allah ya ba su izini yayi musu sassaucin su hade jifan kwana biyu ba'dahu bayan jifan ranar sallah yarmunahu su zo su jefu wannan jifan na kwana biyu fi ahadihima a ɗaya daga cikin kwanakin tunda kwana uku ake zuwa yi jifa akwai na ranar babbar sallah wanda jamratul aqaba kawai ake jifa mun karanta a baya ranar 11 ga wata za a zo a jefu jamrorin guda uku gaba daya ranar 12 ga wata za a zo a jefu jamrorin duka guda biyu wanda kuma ya jinkirta zai iya zuwa ranar 13 ga wata nan ma ya jefu jamrorin guda uku gaba daya to su waɗannan masu raquma sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace lalle ranar babbar sallah su zo su yi jifan su in suka yi jifa ranar 11 12 su hade jifan guri guda ko dai su zo ranar 11 su yi jifan hadda na ranar 12 din ko kuma su bari ranar 11 kar su zo suna wajen kula da raƙuman su ranar 12 ga wata sai su dawo sai su yi jifan jiya 11 ga wata da basu yi ba sai su hada da na yau kaga an sassauta musu su hade jifan na kwana biyu a rana daya kun fahimci wannan wannan hadithin Imam Abu Dawud ya rawaito shi a cikin Al-Manasik hadithi na 1975 Imam At-Tirmidhi a cikin Hajj hadithi na 955 Imam An-Nasa'i a cikin Manasikul Hajj shi ma hadithi na 369 Ibn Majah a cikin Al-Manasik hadithi na 337 hadithin Abil Bidah Ibn Asim Ibn Adi an Abihi radiyallahu anhuma wa sahahahu al-Albani fi Sunan al-Arba'a Ash-Shaykh Nasiruddin al-Albani ya inganta wannan hadithin a cikin Sunan Abi Dawud Sunan At-Tirmidhi Sunan An-Nasa'i da Sunan Ibn Majah قال مالك امام مالك يتي ظننت انه قال انا سمانين يتي في اول يوم منهما سزو سيجيفا ارانر فرقو daga cikin ranakun guda biyu ثم يرمون يوم النفر sannan su dawo kuma su yijifa يوم النفر ranar 13 ga wata ita ce يوم النفر an gane ko shi imam malik yace haka ya fahimta yana zatan abinda annabi ya ce musu fi awwali yawmin minhuma a ɗaya daga cikin ranakun a farkon yawmin farkon rana minhuma daga kwanakin guda biyu su zo su yi jifa thumma yarmuna sannan sai su dawo kuma su yi jifa yawman nafari ranar 13 ga wata wa qala ibn uyaynata fi hadha alhadith ibn uyayna shi kuma game da wannan hadithi yace raqasa lirru'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sassauci ga makiyaya an yarmu yawman su zo su yi jifa rana daya wa yad'u yawman su kuma bar jifar rana daya fa yajuzu lidda'ifataini bis sunnati tarkul mabiti biminan kaga kenan wannan jama'u guda biyu wannan mutane guda biyu ya halatta gare su a sunna su bar kwanan mina da makiyaya da masu uzurrurruka kaman Abbas da yake da uzurin siqaya shayar da alhazai to su wayennan sai aka yi musu izinin ba sai sun kwana a cikin garin Mina ba wa ammar ramyu amma game da shi jifan fa innahum la yatrukunahu ba fa za su bar jifan ba sai sun yi ballahum an yu'akhiruhu ila al-layl za dai su iya jinkirta wannan ainihin wato jifan zuwa dare lokacin kaga raquma sun gama kiwo an da da su gurin kwanciya su sun kwakwanta to sai su zo su jifan su da daddare walahum an yajma'u ramya yawmayn kuma an ba su damar sa iya hada jifan kwana biyu fi yawmin a kwana daya wa man lahu malun da haka duk wanda yake da dukiya ya khafu daya'ahu da yake tsoron tozartar dukiyarsa aw maridun ko mara lafiya ya khafu min takhallufihi anhu yana jin tsoro daga jinkirtawarsa daga yin jifan nan anhu sanadiyar rashin lafiya ya ji alamar rashin lafiyarsa tana neman tasowa kuma in ta taso da wahala ya iya samun damar zuwa ya yi jifan gabaki daya to wannan kaga uzuri ne shi ma da wanda yana da dukiya amma kuma yana tsoron kada dukiyarsa ta lalace ko ta tozarta ko ta salwanta da kuma wanda mara lafiya ne shi kuma yana tsoron yana jin alamar rashin lafiyarsa kuma yana ganin in ya ta motsa ba lalle ya iya samun dama zuwa ya jifan kwanakin nan ba gaba daya to duk wayannan an yi musu ainihin wato sassauci aw kana maridan la yumkinuhu albaytutatu ko kuma mara lafiyan da ba zai iya yiwa ya kwana a garin Mina ba saboda yanayin larurarsa ina fata an gane to shi yasa zaka ga akwai ambulance da yawa in kana zuwa aikin haji za a gansu akwai wanda a cikin ambulance din ma za a kawo su su abin da ya kamata su yi saboda suna buƙatar kulawa ta musamman yanayin rashin lafiyarsu to duk ire-iren waɗannan akwai uzurin da ke sa kenan kwanan Mina ya saraya akan mutum zai zo ya jifa sai kuma ya fita daga garin Mina kila ma zai iya hade na kwana biyu yazo yayi shi a cikin kwana daya shikenan kamar yanda muka karanta. Saqadan anhu bi tanbihin nasi ala haula, to duk wanda yake da rashin lafiyar da ba za ta bashi dama ya kwana a garin mina ba, saqadat anhu kwanan mina ya fada kansa, bi tanbihin nasi ala haula saboda jan hankalin nassin can da muka karanta akan waɗannan. Walam yata'ajjal fi yawmayn, sai dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai gaggauta barin mina cikin kwana biyu ba, bal ta'akhkhara ya jinkirta. Kasan Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul baqara, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa. To annabi yana cikin liman ittaqa sallallahu alaihi wasallam, an gane ko? Yawa, za ka ga amma galibi abin da ya fi faruwa in ka je aikin haji kwana biyun nan shi za ka ga mina ta dade, kowa zaman minan ya ishe shi. Da haka Allah Allah ake mutum ya yi jifar ranar sallah, dama wannan lazimi ranar 11 12 ga wata wani ya gama sai maza maza ya tattara ina sa ya bar mina. To amma kuma Allah ta'ala ya ce za ka iya jinkirta ka kai 13 ga wata, ka yi jifar ranar sallah 11 ga wata, 12 ga wata, 13 ga wata. Allah ta'ala ya ce wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa. To shi sai aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai gaggauta ba, ya cika cikakkun kwanakin mina din nan guda uku bayan ranar sallah. Akmalar ramya hatta akmalar ramya fil ayyami thalatha, har sai da annabi ya gama jifansa na ranakun nan guda uku gaba daya. Wa afada yawm thulatha, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya baro mina ya taho ranar talata, ba'da adh-dhuhri bayan sallar azhar, ilal muhassab zuwa wani guri da ake kiransa muhassab, khalilan ya'uja bil muhassabi wanzila wala tabghiya an haifihi mutahawwala, kamar yanda alfazazi yake fada ko? Kaga kenan sunan guri ne al muhassab. Al muhassab an ce wani guri ne mai fadi tsakanin Makka da Mina, a yanzu ana kiransa da qasrus siqaf. Qasrus siqaf, siqaf bil fa, haka ake karan, haka sunan sai yake a yanzu. Ba za ka je ka ga rubuta muhassab din ba sai dai a karatu, amma yanzu ana kiransa da qasrus siqaf. To sai annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ranar talata bayan azhar sai ya iso zuwa wannan guri al muhassab wa huwa al abdah, kuma shi dai ana kiran wannan gurin da al abdah wa huwa khayf bani kinana, kuma ana kiran gurin da khayf bani kinana. Fa wajada aba rafi'in, to anan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tarar da abu rafi'in, daraba qubbatahu hunak, ya kafa wa annabi sallallahu alaihi wasallam rumfassa anan, wa kana ala thiqlihi, kuma dama abu rafi'in yana cikin yan tawagar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To shi ya riga ya yi gaba kan annabi ya kara so sallallahu alaihi wasallam, sai ya kafa wa annabi sallallahu alaihi wasallam rumfa inda zai sauka, tawfiqan min Allah azza wajal, wannan dace ne daga mankatar da aka samu daga Allah ta'ala, duna an ya'murahu bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ba tare da manzo Allah ya umarce shi ba manzo Allah ne ya ce wa Abu Rafi'in kai gaba ka je ka kafa min rumfa kafin karaso ba, a'a kawai tawfiki ne daga Allah. Abu Rafi'in ya riga annabi sallallahu alaihi wasallam isa, kan annabi yazo sai ya maza ya buga rumfa da annabi sallallahu alaihi wasallam zai sauka. Fa salla bihi adh-dhuhra wal 'asra, anan muhassab, anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallar azhar da al'asr wal maghrib wal isha, da magriba da isha, wara qada raqadatan ay wara qada khafifatan, manzon Allah ya dan kwanta yayi bacci dan takaitacce mara nauyi haka. Wannan ka koma cikin Bukhari cikin ainihin wato babin haji, hadisi na 1756 da hadisi na 1764 hadithin Anas dan Malik radiyallahu anhu. Wannan labarin na Abu Rafi'in shi kuma Imam Muslim ya rawaito shi a cikin Hajj, hadithi na 1313. Thumma nahada ila Makka, sannan manzo Allah sai ya tashi daga Muhassab sai kuma ya nufi Makka. Faqafa lil wada', manzo Allah ya je dan yin dawafin ban kwana, laylan da daddare, saharan daidai dab da sahur, dab da al-fajr yake to. Wa ragibat ilayhi Aisha tilkan layla, an yi umiraha umratan mufrada, to anan ne na Aisha ta nuna sha'awarta da kwadayinta na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bata dama ta je ta yi umra mufradatan, umrar da take makadaiciya ba tare da aikin haji ba. Fa akhbaraha, manzo Allah sai ya ba wa nana Aisha labari, anna dawafaha bil bait wa bis safa wal marwa, sai ya ce to in banda abinki ai dawafin da kika yi din nan da sa'ayinki tsakanin Safa da Marwa, kada ajiza ake ko kada ajiza'aha an hajjiha wa umratiha, yace wannan dawafin da kika yi da sa'ayin ya isar miki a madadin aikin hajjinki da kuma umaraki, ba sai kin je kin sake yin wata umara din ba, kina da ladanki cikakke. Fa abat, da na Aisha tace ita bata yadda ba, illa an ta'tamira umratan mufradatan, ita dai tana so ta sake yin umrata wadda take ainihin wato daban banda wancan aikin hajjin da ta yi. An gane ko? Fa amara akhaha, to sai manzo Allah ya umarci dan uwanta Abdurrahman an yi umiraha ya je ya raka ta dauko haramar umra, minat tan'im, daga wani guri da ake kiransa tan'im, da aka taje ta dauko wannan harama ta zo fara garmin umratiha laylan, ta gama wannan umra tata da daddare, thumma wa fatil muhassabi, sannan ita ma sai ta koma ta tafi can muhassab ma'a akhiha, tare da dan uwanta fi jawfin layli, cikin dare, tunda a can Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ainihin wato ya da zango. Faqala, Annabi yana ganin su sai ce faragtuma, kun gama? Qalat na'am, sai ta ce eh. Fanada birrahil, sai manzo Allah ya ce a kawo sirdi, wato sirdi da darbuka ta kan raquma. Fartahalan nasu, sai mutane duk suka doddora sirdi akan ababen hawan su, sai mutane suka tafi, sai aka tafi gaba ɗaya kenan, kaga an yi hajjin ban kwana an gama. Wannan hadithin Imam al-Bukhari ya rawaito shi a cikin Umra, hadithi na 1756 da hadithi na 1778, Imam Muslim a cikin Hajj hadithi na 1211 a shafi na 123, hadithin Aisha Allah ya kara mata yadda. Wa fi hadith al-Aswad, ya zo cikin hadithin al-Aswad fi sahih, wanda yazo cikin Bukhari, an ha daga nana Aisha, falaqiyani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, nana Aisha ta ce sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hadu da ni, wa huwa mus'idun min makka, shi ya hawo ya taho daga makka, wa ana munhabitatun alaiha, ni kuma zan sauka zuwa garin makka din, au ana mus'idatun, ko kuma ni zan hau zuwa cikin garin makka, wa huwa munhabitun minha, ni ina hauwa zan fito, shi kuma yana gangarowa zai shiga. Wannan hadithin shi ma Imam al-Bukhari ya rawaito shi a cikin al-Hajj hadithi na 1561, Imam Muslim a cikin Hajj hadithi na 1211 a shafi na 128, hadithin Aisha Allah ya kara mata yadda. Fafihi, a cikin wannan hadithi, annahuma talaqaya, kaga hadithin ya nuna da nana Aisha da manzon Allah sun hadu, ko dai shi zai gangara ita za ta tsallako, ko shi zai tsallako ita za ta gangara. Wa fil awwal annahu intadaraha fi manzilihi, a ruwayar farko an ce manzon Allah ya jira ta ne a masaukin sa. Fa in kana hadithul aswad mahfuzan, ko dai yake hadithin al aswad shine hadithin da yafi inganci, shine hadithi mahfuz, fa sawabuhu laqiyani wa ana mus'idatun, yanda hadithin yake daidai din sa shine laqiyani, manzo Allah ya hadu da ni, wa ana mus'idatun, ni ina hawowa min makkata daga makka, na gama umara kenan na fito, wa huwa munhabitun ilaiha, shi kuma zai sauka zai gangara zuwa gare ta, fa innaha qadat umrataha, saboda nana Aisha ta gama aikin umrata, thumma as'adat limi'adihi, sannan sai ta hawo tun daga garin makka haka yake tudu da kwari, wasu wuraren akan tudu suke kan duwatsu, wasu wuraren kuma suna kwari, thumma as'adat, sannan ita kuma nana Aisha bayan ta gama umara sai ta hawo limi'adihi, gurin da aka yi alkawarin haduwa, ma'ana inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alkawarin haduwa, wanda anan za a hadu wajen tahowa bayan an gama aikin hajji. Fawa fathu, sai ta hadu da shi, wa qad akhadha fil hubuti ila makkata lil wada, shi yana kokarin gangarowa cikin garin makka dan ya dawafin ban kwana, ita kuma ta gama umarata tana kokarin hawowa ta baro garin makka dan ta tafi masaukin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake, inda za su hadu dan a tafi. وله وجه غير هذا حديث ينا ده وتا فسكر باندا وانا وقت لفافي التحصيب هل هو سنة معلمي سنجي ساباني شن إن كبرو منا سوكاء محصب سنة ني أو منزل اتفاق كوكما قرن حدواني يند دوان دي جيغم إبادة سزيزو أحدا قرن كما أكام حنيازو مدينة على قوليني to malamai sun yi sabani kauli guda biyu wasu suka ce bayan mutun ya baro mina kafin ya shiga garin Makka ya dawafin bankwana sauka a muhassab sunna ne domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka anan wasu kuma suka ce a'a wata mahada ce dan tafi sauki ga kowa hanya ce wanda in an gama aka nufi hanyar Madina hanya ce da haka wasu malaman suka ce a ba sunna bane lalle sai ka sauka a muhassab abinda yasa kawai zaka zo muhassab mahada ce yanda kowa in yaje gama ibadarsa za a hadu anan sai kuma a ranka ya tafi faslon rabiwa ga wani fasalin mala yace waya ra kathiru minan nas da yawa daga cikin mutane suna ganin anna dukhulal baiti shiga cikin ƙwaryar ɗakin Ka'aba min sunanil haji da yawa mutane sun dauka yana cikin sunnonin aikin haji iqtida'an bin nabi sallallahu alaihi wasallam wai dan koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam والذي تدل عليه سنته ابند سنر منزان الله صلى الله عليه وسلم تنونا انه لم يدخله في حجه ولا في عمره منزان الله صلى الله عليه وسلم bai shiga cikin ƙwaryar ɗakin Ka'aba ba a aikin haji ko kuma a cikin umra kuma mun karanta a baya yayi aikin haji guda daya yayi umra guda hudu duk a wannan tafiye tafiye babu wanda annabi صلى الله عليه وسلم ya shiga cikin ƙwaryar ɗakin Ka'aba wa inna ma dakhalahu abal fati a lokacin da aka ruwaito annabi ya shiga ɗakin Ka'aba a fatuhu makka shekarar da aka yi fatuhu makka aka bude makka to nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga har cikin ƙwaryar Ka'aba an gane wannan hadisi imam al-bukhari ya ruwaito shi a cikin umra hadisi na 1791 hadisin abdullahi ibn abi aufa radiyallahu anhu wa kadhalika al-wuquf fil multazam haka ma tsayuwa a wani guri da ake kira multazam multazam wani guri ne wani dan ziri ne tsakanin Hajarul Aswad da kofar shiga ɗakin Ka'aba dan wannan gurin shi ake kira multazam an gane ko alladhi ruwiya anhu wanda an yi ruwaya daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu fa'alahu cewa ya aikata hakan yawmal fatih ranar fato makka wa amma ma rawahu abu daud amma game da ruwayar da Imam Abu Dawud ya ruwaito min hadith Amr bin Shu'aib daga hadithin Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi annahu wada'a sadrahu yace kakansa ya dora kirjinsa wa wajahahu da fuskarsa wa zira'aihi da tafukan wato sangalan hannayensa wa kaffaihi da tafukansa wa basadahuma ya buda su wa qala sai yace hakaza ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu haka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi a wannan a wajen wannan multazam din ya sa kirjinsa ya manne a jikin multazam hannayensa da tafukansa duk suna jikin wurin yace haka daga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan hadisi ne wanda Imam Abu Dawud ya ruwaito shi a cikin Al-Manasik hadisi na 1899 Ibn Majah a cikin Al-Manasik hadithi na 2962 wa hassanahu al-Albani fi Sunan Ibn Majah Sheikh Nasiruddin al-Albani ya inganta wannan hadithin a cikin Sunan Ibn Majah fa hadha yahtamilu an yakuna waqtil wada to a yaushe ne annabi yaje multazam aka ce ya dan fara jikinsa kamar haka to wannan zai iya yiwuwa annabi yayi haka ne a lokacin da yaje dawafin bankwana wa an yakuna fi ghairihi an gane ku yake cewa ya hatamilu an yakuna waqati alwada wa an yakuna fi ghairi zai iya yiwa annabi yayi wannan abin ya dan fara jikinsa a multazam a dawafin bankwana lokacin da zai dawafin bankwana zai iya yiwa kuma ba anan bane fi ghairihi a wani abin ne daban ba a dawafin bankwana ba walakin qala mujahid wa ghairu sai dai mujahid bin jabar da waninsa cikin malamai yace yustahabbu mustahabbi ne an so an yakifa fil multazam mahajjaci ko wanda yaje umra ya tsaya a multazam wannan gurin tsakanin Hajarul Aswad da ainihin wato kofar ɗakin Ka'aba ba'ada dawafil wada mujahid da waninsa suka ce an fi so mutun yayi wannan a dawafin bankwana wa kana ibn abbas yaltazimu ma bainar rukun wal bab abdullahi dan abbas ya kasance yana lazumtar wannan wurin multazam tsakanin hajar al aswad da kofar dakin kaaba wa fi sahih al bukhari annahu sallallahu alaihi wasallam lamma arada al khuruja yazo cikin sahih al bukhari Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yayi nufin fita daga Makka ya gama aikin haji walam takun ummu salama ta dafat bil bait a lokacin ita kuma nana ummu salama bata riga ta yi dawafi a dakin Ka'aba ba wa hiya shakiyatun saboda bata da lafiya wa aradat al khuruja sai ta yi nufin ita ma ta fito a tafi tare da ita fa qala laha sai annabi ya ce da ita idza uqimat salatu subhi idan an tsaida sallar asuba fadu fi ala ba'iriki kije ki dawafi a dakin Ka'aba akan raquminki wannasu yusalluna mutane su suna salla ke kuma kije ki dawafi kinga kin yi dawafin ki na bankwana domin lokacin da aka yi dawafin ba ta da lafiya fa fa'alathu ummu salama ta je ta aikata haka walam tusalli amma ita bace salla ba hatta kharajat har sai da ta fito daga ainihin wato Ka'aba wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rubuto shi a cikin Hajj hadisi na 1626 وهذا محال ان يكون يوم النهر wannan ba zai yi ba a ce ya faru ranar annahar ranar sallah fa huwa tawaful wada lalle wannan tawafin bankwana ne bila rabin babu wani kokonto fa zahara annahu salla subha yawma idhin bi makka abinda ya bayyana kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan ranar yayi sallar asuba ne a makka wa sami'athu ummu salama har nana ummu salama ta jiyo shi ya qara'u bitur yana karanta wattur wa kitabi mastur wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi a cikin as-salah hadisi na 464 a cikin Hajj hadisi na 1619 da 1633 thumma irtahala raji'an ila al-Madina sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irtahala sai ya tafi raji'an ila al-Madina yana ne hanyarsa ta komawa zuwa garin Madina falamma kana bir rauha yayin da yazo wani guri da ake kiran sa Rauha Rauha tsakanin Rauha da shiga garin Madina kilomita 80 ne in ka je Rauha to bai fi kilomita 80 ba zaka shiga cikin garin ainihin wato Madina laqiya rakban to anan ne manzo Allah ya hadu da wasu wato tawaga ta matafiya rakban ya hadu da wani ayari fa sallama alaihim sai ya musu sallama wa qala sai ya ce da su manil qaum ku wayanne mutane ne ku yan ina ne ku fa qalu suka ce al muslimuna mu muslimi ne qalu su ma sai suka ce manil qaum ku kuma su waye ku musan manzon Allah ba kenan sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce muke su ba dan wannan haduwar bada ba za a sa su cikin sahabbai ba domin sahabi shine wanda yayi ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi imani da shi kuma ya mutu akan musulunci ko to kaga so sai zamto basu sakon kai musu akai basu yo hijira ba basu baro garuruwan su suka zo garin Madina ba suna inda suke sahabbai suka kai musu addini shi yasa da suka ga annabi basu gane waye ba da annabi ya ce ku kam su waye suka ce musulmi ne ya ce to sai su kuma suka ce to ku kuma ku su waye fa kala sai ya ce rasulullah sai ya ce musu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam nan take fa rafa'at ilaihim ra'atun sabiyyan laha min mihabbatin nan take sai wata mace ta daga wani dan ta karami yana kan wato mihabba hudaj la qubbata lahu wani dan daki ne wanda wato wannan dakin da ake dorawa kan raqumi mun ce shine darbuka to wanda ba shi da rumfa a sama shi ake kira mihabba shi mai rumfar shine hudaj marar rumfar mihabba to yana kan yan wata karaga ta kan raqumi sai ta daga yaron sama sai ta ce ya ma'aikin Allah fa qala ya rasulullah ta ce ya ma'aikin Allah ali hadha hajjun wannan yana da aikin haji in yi aikin haji na nafila ko na tadawi aikin hajjin sa yayi qala na'am walaki ajrun manzo Allah ya ce aikin hajjin sa na tadawi ko na nafila yayi amma ke za a ba ladan ke ce mai ladan wannan hadithin Imam Muslim ya kawo shi a cikin Al-Hajj hadithi na 1336 hadithin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda falamma ata zul hulaifa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya iso Zulhulaifa. Zulhulaifa kun tuna shine gurin da annabi ya dauko harama daga nan da shi da sahabbai ko da haka ba ta biha sai kwana a Muzdalifa Zulhulaifa falamma ra al madina yayin da ya gano garin Madina bayan ya bar Zulhulaifa ya karaso yana fara gano gine-gine da gidaje da wato garin Madina kabbara thalatha marratin sai manzo Allah ya kabbara sau uku wa qala yace la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir aibuna taibuna aabiduna li rabbina ku aabiduna sajiduna li rabbina hamidun sadaqa Allahu wa'ada wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahda wannan ita ce addu'ar dawowa daga tafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu abun bautawa da gaskiya sai Allah bai da abokin tarayya shi adda mulki godiya ta tabbata gare shi shi mai cikakken iko ne akan komai aibuna ga mu mun dawo taibuna muna masu tuba abiduna muna masu bauta sajiduna li rabbina muna masu yin sujada li rabbina hamidun mu masu godiya ne ga ubangijinmu sadaqallahu wa'ada Allah ya gaskata alƙawarinsa wa nasara 'abda ya taimaki bawansa wa hazama al-ahzaba wahda ya karya kafirai shi kadai wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi a cikin ad-da'awat hadisi na 6385 Imam Muslim a cikin hadisi na 1344 a cikin Hajj hadisin Ibn Umar radiyallahu anhuma qala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al'adar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza qafala min al-jiyush aw saraya idan ya dawo daga yaki aw al-hajj aw al-umra ko ya dawo daga aikin haji ko umra idza awfa ala thaniya in ya hawo wani tudu aw fadfadin ko wani guri mai fadi shine fadfadin kabbara thalathan sai kabbara sau uku thumma qala sannan sai ya ce wa dhakara al-haditha sai ambaci hadithin da muka karanta yanzu thumma dakhala ha naharan sannan manzo Allah ya shigo cikin garin Madina da rana min dariqil mu'arras ya shigo ta dariqil mu'arras wata hanya da ake kira al-mu'arras wa huwa bataha wannan mu'arras din shine bataha udhil hulaifa ana kiransa da bataha saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yakan wato ya da zango a wannan gurin har zuwa ƙarshen dare garin ya waye sannan sai ya shigo gari to ya shigo ta hanyar mu'arras wa kharaja min dariqi shajara da zai fita kuma in kun tuna kun ga wannan sunnar annabi ta saba hanya ya fita ta wani guri ya da ta wani guri da ya tashi fita daga garin Madina farkon babun da muka farkon wannan karatun aikin haji ya fita ne min dariqi shajara ta hanyar ash-shajara allati inda masjidi Zulhulaifa wato inda shajara wadda za ta kawo ka masallacin Zulhulaifa ta nan annabi ya fito daga garin Madina yanzu da ya tashi koma kuma sai ya koma ta hanyar al-mu'arras wannan hadithi Imam al-Bukhari ya rawaito shi hadithi na 1533 Imam Muslim a cikin Hajj hadithi na 1257 hadithin Ibn Umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju min dariqi shajara manzo Allah ya kasance in zai fito yakan fito ta hanyar shajara wa yadkhulu in kuma zai shiga garin Madina yana shiga min dariqil mu'arras ta hanyar mu'arras wa idza dakhala makka in ko zai shiga garin makka dakhala min athaniyatil ulya yana shiga ta hanyoyin sama wato tudu kenan wa yakhruju min athaniyatis sufla in zai fita kuma yana fita ta hanyoyin kasa lafzul muslim wannan lafzin Imam Muslim ne Baslon rabewa fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fil hadaya wadhahaya wal aqiqa mun gama magana aikin haji yanzu yau an zo karshen aikin haji na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a takaice kar ku manta littafin wato mukhtasar ne an gane ba ainihin littafin da ibnul qayyim kam in ka koma can zadul ma'ad za ga ya buda bayanin sosai fiye da haka amma shi mallan ya ce dan takaita mana yayi ba komai ya dauko ba Baslon rabewa insha Allah na'am to
Mala ya ci da mun ce za mu summary, wato za a yi kulasar aikin haji ko? To abinda nake gari za mu yi kamar wancan wanda muka yi, ina ganin kamar to wannan kaga in na fara ma lokacin kila ya cinye mana saura minti nawa, minti goma kulasar nan da wuya ce. Sai dai insha Allah ko mu bari sati mai zuwa insha Allah in muka zo sai mu aikin haji insha Allah a takaice a dunkule, yanda in ka rike wannan bayanin insha Allah zai zama maka jagora in ka je aikin haji insha Allah. Fasulun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam, ga wani fasali mallam yace za mu ji koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fil hadaya, abinda ya shafi hadaya, wadhahaya da layya, wal aqiqa da kuma aqiqa. Aqiqa shine ragon suna, in an yi wa mutum haihuwa yana yanka rago ko tinkiya ko akuya, wannan shine aqiqa. Wa hiya mukhtasatun, to waɗannan ibadu guda uku, da hadaya da layya da aqiqa, dukkaninsu mukhtasatun, an keɓance su bil azwaji thamaniyatil madhkura, da dangin dabbobin nan guda takwas da aka ambata fi suratul an'am, cikin suratul an'am, thamaniyatu azwaj min ad-dhani ithnayn wa min al-ma'z ithnayn, ko wato min ad-dhani ithnayn wa min ad-dhani ithnayn, sannan aya ta gaba min al-ibli ithnayn wa min al-baqri ithnayn, kaga takwas kenan. Can annabi Allah ta'ala yace da tinkiya da rago da akuya da dan akuya, kaga an samu guda hudu, akwai taguwa da raƙumi, akwai sa, akwai saniya. To waɗannan su ne bahimatul an'am, to su ne dangogin dabbobi takwas da su ake yin hadaya, da su ake yin layya, su kuma ake yankawa in an yi wa mutum haihuwa. Wa hadha ma'khudhun min al-Qur'an, wannan an ɗauko shi ne daga al-Qur'ani, min arba'i ayatin, a cikin ayoyi guda hudu. Uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaykum ghayra muhillis sayd wa antum hurum. Allah ta'ala ce uhillat lakum, an halatta muku bahimatul an'am, wato dabbobin ni'ima, illa ma yutla alaykum, sai fa abinda aka karantar da ku haramcin su banda su, amma wannan bahimatul an'am an halatta mana su. Bahimatul an'am sune wannan dangogin guda takwas. Suratul Ma'ida aya ta 1, athaniya aya ta 2, liyadhkuru smallahi, wai dan su ambaci Allah, alama razaqahum, bisa ga abinda ya azurta su da shi, min bahimatil an'am, na dabbobin ni'ima. Suratul Hajj aya ta 34, athalithatu aya ta 3, wa minal an'ami, daga cikin dabbobin ni'ima, hamulatan, akwai masu daukan kaya, wa farsha, akwai kanana. Shine farsha wanda su ba a dora musu kaya, an gane ko? Yanzu kaga ba a dora irin tinkiya, akuya, rago, dambun su, duk ba a dora musu kaya. To a cikin dabbobin ni'ima sai Allah ya ce hamulatin, akwai wanda ana dora musu kaya, wa farsha, akwai kuma kanana. Suratul An'am aya ta 142, wallati taliha rabi'a, wadda take biye da ita, ita ce aya ta 4, qauluhu, fadinsa, hadayan baligal ka'aba, wato hadaya wadda za a yanka baligal ka'aba ce idan an isa ɗakin ka'aba. Wata dabba ce ake yin hadaya da ita idan an isa ɗakin ka'aba, su ne wannan bahimatul an'am. Daga kaga wannan ayar sai aka yi istinbadi, ga tana magana dai akan wayancan dabbobi bahimatul an'am guda takwas. Suratul Ma'ida aya ta 95, fadalla ala anna alladhi yablughul ka'bata min alhadi huwa hadhihi alazwaju athamaniya, wannan aya sai ta nuna ashe dabbobin da suke isa zuwa ɗakin Ka'aba domin yin hadaya da su, su ne waɗannan dangogin guda takwas. Wa hadha istinbadu Ali ibn Abi Talib radiyallahu an, wannan istinbadi ne na sayyidina Ali radiyallahu anhu, ya kawo hadayan baligar Ka'abati, sai istinbadi a cikin wannan aya cewa ai hadayan, wannan hadayan su ne dai wato thamaniyatu azwaj, su ne waɗancan dangogin guda takwas da aka ambata. والذبائح التي هي عبادة ثلاث, wato yanke-yanken da suke zama ibada guda uku ne, alhadi akwai hadaya, wal udhiyatu akwai layya, wal aqiqatu
akwai yankan suna in an yi wa mutum haihuwa. Fa ahada sallallahu alaihi wa sallam al-ganama wa ahada al-ibla wa ahada an-nisa'ihi al-baqara wal hadiyu fi maqami wa fi hajjati wa fi umrati wa kana sunnatuhu taqalid al-ghanami duna ish'ariha. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi hadaya da al-ghanama, tumaki ko awaki. Wa ahada al-ibla yayi hadaya da raquma. Wa ahada an-nisa'ihi al-baqara yayi wa matansa hadaya wato da shanu. Wal hadiyu fi maqami yayi hadaya yana zaune a garin Madina ba wai aikin haji ko umara yaje ba. Wa fi hajjatihi yayi hadaya a aikin hajjinsa. Wa fi umratihi yayi hadaya a umrarsa. Wa kana sunnatuhu sai ya kasance sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam taqalidal ghanami wato kananan dabbobi irin tinkiya rago, irin akuya da dan akuya, su wayannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnasa shine arata ya musu alama duna ish'ariha wato taqalidal ghanam duna ish'ariha, yi musu taqalidi ba tare da an yi musu alama ba. Ka san manyan raquma, manyan dabbobin kamar raquma da shanu, akan yanka tozan, in an yanka tozo sai a sa handkerchief ko kyalle a baya akan a cikin inda aka yanka. Duk inda ta tafi aka hangi kyalle a cikin tozonta ko raqumi ko sa, an san wannan dabbar ta hadaya ce. To amma kananan dabbobi ba wani yanka su da ake, sai a samu takalmi slipper guda biyu, sai a sa igiya, sai a dauka sai a rataya a haka. Daya yana lilo tunan, daya yana nan. Duk ragon da ka ganshi da wannan takalma a wuyansa yana ragon hadaya ne. An gane? Wa kana idza ba'atha bi hadihi wa huwa muqimun. Manzo Allah ya kasance idan ya aika da abin hadayarsa, shi kuma yana zaune a Madina bai je aikin haji ko umara ba. Lam yaharum minhu shay'an kana minhu halalan. Babu wani abu da ya halatta a gare shi da yake haramta gare shi. Ma'ana kana nan ba za ka je aikin haji ba, za ka iya bayarwa, Allah ya maka arziki, kana iya bada kudin sa ka ce in an je can ai maka hadaya. Wani zai je ka ce ga kudi ya yanka sa ko raqumi ya yi maka hadaya, kana zauna a nan, ba a hana ka aski ba, ba a hana ka cire farce ba, ba a hana ka duk abin da ba wai in ka aika da abin hadaya yana nuna cewa kana nan cikin Najeriya kuma ka zama a hurumatin ihram sun hau kanka ba. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan aika da abin hadayar kuma ya ci gaba da al'amuransa ba a matsayin mai aikin haji yake aikawa da ita ba. In ya je can, to ya je a matsayin mai aikin haji ko umara, kaga in ya yi hadaya, hadaya ce ta mai aikin haji. Akwai hadaya ta tadawwu'i kawai dan neman lada da ciyar da bayin Allah, sai ka aika da abin hadayar ka kai kuma kana garin ku. To shine aka gaya mana Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi haka, kuma in yayi hakan zaka same shi lam yaharu minhu shay'an, babu wani abu da yake haramta a gare shi, kana minhu halalan, wanda da yake halal a gare shi. Yakan ci gaba da harkokinsa, baya haramtawa kansa wani abu wanda aka haramtawa wanda yaje aikin haji ko umara. Wa idza ahada al-ibla, idan zai yi hadaya da al-ibla raqumi, qalladaha wa ash'araha, to yakan yi wa raqumin abu biyu, yakan yi masa taqalidi ya rataya masa wannan takalman da ake muka ce ana rataya wa kananan dabbobi, wa ash'araha kuma yayi wa wannan raqumin ko alama, shine sai a yanka tozo sai a sa wani kyalle a ciki. Fa yashqu safhata sanami al-ayman, maza Allah yakan yanka wato gefen abin nan tozan raqumin na bangaren dama ya siran kadan, hatta ya sila dam hajjini ya dan kwarara haka, sai a dan sanya wani abu ya zama alama. Wa idza ba'atha bi hadin, idan kai aikawa yayi da abin hadayarsa, amara rasulahu, to yakan umarci dan aikan. Idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi zai je aikin haji ko umara din ba, wani ya wakilta ko wani ya aika, to yakan gaya wa dan aikan idza ashrafa ala adabin shay'un minhu an yanhara, idan kaga wani abu daga cikin dabbobin da na baka ka je can kai mun hadaya, in kaga wani abu wani daga cikin su yana kakarin mutuwa, an yanhara, manzo Allah ya bawa wannan wakilin ko wanda dan aikin umarnin ya yanka ya soke wannan dabbar,
ana cikin tafiya ya bashi raƙuma guda biyar ko goma ya ce a tafi da su can a soke su ana cikin tafiya sai wani daga cikin su ya kamu da rashin lafiya yayi ki gaba yayi ki baya kuma gashi akan hanya yake yana neman ya mutu ya fara kakari to a soke shi anan kawai thumma yasbuga na'alahu fi dami sannan ya tsoma takalmin sa a cikin jinin wannan dabbar da ya soke thumma yaj'alahu ala safhatihi sai ya sanya takalmin a wato a gefen wuyan wannan dabbar wala ya'kul minhu kada ya ci komai a ciki wala ahada min rufqatihi ko wani daga cikin yan tawagarsa ba wanda zai ci an gane ko kaga ya tsoma wannan alama ce ta cewa wannan abin na hadaya ne da haka in ya rarraba naman iya abinda ya raba ya tafi ya bar ragowar kaga an san wannan na hadaya ne duk wanda yazo zai amfani da shi da amma shi wanda aka ya yanka din ko ya soke shi ba zai ci ba tawagarsa da suke tafi su ma ba wanda zai ci a ciki an gane ko thumma yaqsimu lahmahu sannan sai ya rarraba naman wa mana'ahu min hadhal akali abinda yasa aka hana shi ya ci ko ƴan tawagarsa su ci saddal lidhari'a saboda toshe kofar barna ko toshe kofar kuskure ko sakaci li'alla yaqsira fi hifzi dan kada yayi sakaci wajen kiyaye wannan dabbar yana kallo zace wani abu wanda karshe sai dai a yanka ta kawai rabu da ita dan in ta fada wannan kawai zai yanka a ci da shi amma in ya san cewa in ma yayi sakaci babu shi za a ci wannan dabbar kaga zai kula da ita ina fata an gane to wannan shine hikimar da ta sa aka ce shi wanda aka aika din in ya ga zata mutu ya yanka amma ba zai ci ba jama'ar da suke tare da shi duk ba za su ci ba me yasa saboda in aka ce an ba da dama a ci to akwai abin da ya kamata a dauki mataki dan kar hakan ya faru sai mutun yayi wasarere ya ki kula dan in abin ya faru kawai zai yanka shi ma ya ci to shi sa aka ce ba shi a cikin masu ci to kaga tunda babu shi zai iya bakin kokari ga cewa ya kiyaye wannan dabbar dan kar ta fada cikin ainihin wato hadari an bayyana wa sharraka baina ashabihi fil hadi manzo Allah ko lokaci to insha Allah sai mu tsaya wa sharraka din insha Allah abinda mu karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ما شاء الله آمين آمين آمين